kirai ne a gasar cin kofin zakarun Najeriya Turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasannin rukuni zagaye na hudu. Ga yadda sakamakon wasannin ya gudana, kungiyar kwallon kafa ta Legawas sun taki Sanjaras 3-3 da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Sabila ta lallasa Dinamo Zagreb 2-2 da nema. Tottenham ta sha kashi a gida inda Bayer Leverkusen da Mitter ta sha ta ɗaya mai ban haushi. Copenhagen kuwa sun tashi babu ci tsakaninsu da Leicester City, yayin da Monaco suka samu nasara a kan CSK Moscow da ci 3 da nema. Borussia Dortmund kuwa sun samu nasarar Jorge Sporting Lisbon ne da ci 1 mai ban haushi. Ita ma FC Porto ta samu nasara a kan Club Brugge da ci 1 babu. Juventus Sporting tashi kunnen doki ne tsakaninsu da Lyon. Bayan kammala wasan ga yadda rukunin yake. A rukunin A inda Arsenal tana jira rukunin da maki 10, yayin da PSG take biye da ita a mataki na 2 da maki 10. Battle na mataki na 3 a maki da maki 1. Ludogorets tana mataki na 4 da maki 1. A rukunin B kuwa Napoli ne take jira ragamar a mataki na 1 da maki 7. Benfica tana biye da ita a mataki na 2 da maki 7. Ita ma Barcelona tana mataki na 3 da maki 1. Yayin da Dinamo take mataki na 1, take mataki na 4 da maki 1. A rukunin C ko Barcelona tana mataki na 1 da maki 9, yayin da Manchester City take mataki na 2 da maki 7. Borussia tana mataki na 3 da maki 4. Celtic wata na mataki na 4 da maki 2. A rukunin D Atletico Madrid tana mataki na 1 da maki 12. Bayern Munich wata na mataki na 2 ne da maki 2. Yayin da PSG ke mataki na 3 da maki 1. Rostov wata na mataki na 4 ne ita ma da maki 1. Monaco take jan ragamar rukunin E da maki 8, yayin da Borussia take mataki na 2 da maki 6. Tottenham ko yana tana mataki na 3 ne da maki 4. PSG Moscow tana mataki na 4 da maki 2. A rukunin F ko Borussia Dortmund ne take jan ragamar a mataki na 1 da maki 10. Real Madrid na mataki na 2 da maki 8. Sporting Lisbon na mataki na 3 da maki 3. Ligawa tana mataki na 4 da maki 1. A rukunin G, Leicester City na kasar Ingila ita take tare da rukunin a mataki na 1 ita ma da maki 10. Porto tana mataki na 2 da maki 7, yayin da Copenhagen take mataki na 3 da maki 5. Club Brugge kuma tana mataki na 4 ne ba tare da maki ba. A rukunin H, Sevilla na kasar Spain ita take jan ragamar rukunin da maki 10. Juventus tana mataki na 2 da maki 8, yayin da Lyon take mataki na 3 da maki 4. Dinamo kuma tana mataki na 4 babu maki. Bayan haka hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA ta fitar da jerin sunayen kwatawa wa'anda za su kafa ta don zaɓen ɗaya daga cikinsu wanda zai zamo zakaran horizon mai horar da 'yan wasan kwallon kafa na shekara 2016 zuwa 2019 ta gabata. Za a yi ne ranar 9 ga watan Januwari na shekara 2017. Za a kuma kammala da jerin sunayen ranar 2 ga watan Disamba na shekara 2016 da muke. A cikin jerin sunayen an fidda mai horar da kungiyar kwallon kafa na Real Madrid Zinedine Zidane a mataki na farko, wanda shi ne ya jagoranci kungiyarsa a shekara ta 2015 zuwa 2016 suka samu nasarar cin kofin La Liga na kasar Spain. Akwai Claudio Ranieri na Leicester City wanda ya samu nasarar lashe Premier na kasar Ingila na shekara 2015 zuwa 2016. Tafiyar a tawagar suna akwai Pep Guardiola wanda ya rike kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich wanda yanzu ke Man City. Akwai Dikitiwa Thiago Simao na Atletico Madrid, sai Jurgen Klopp na Liverpool, akwai Luis Enrique na Barcelona, akwai Mauricio Pochettino na Tottenham, sai Fernando Santos na Portugal wanda ya samu nasarar cin kofin zakarun nahiyar kasashen Turai na shekara 2016 inda aka yi shi a kasar Faransa. Akwai Didier Chambers wanda shi ne ya zamo na biyu a wannan gasar cin kofin zakarun nahiyar kasashen Turai da aka yi a can kasar Faransa. Sai Chris Coleman na kasar West wanda ya samu nasarar kai kasarsa wasan kusan na ƙarshe, wato semi-final, shi ma a kofin zakarun nahiyar Turai wanda aka yi ta Ghana a can kasar Faransa. Wannan zaɓen za a gudanar mai ƙarƙashin jagorancin hukumar FIFA, inda kaftin na ƙungiyoyin ƙasashe daban-daban haɗa da masu horar da su da kuma ma'abuta kwallon kafa na yanar gizo da 'yan jaridu na duniya wanda aka ware su za su jefa wannan kuri'a a wannan rana. Huta lafiya.